wasu ƴan bindiga da ake zargin ƴan kungiyar IFOC ne sun sake datsa kan wani dan majalisar dokokin jihar Anambra dake yankin kudu maso gabashin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa an cinci gawar Mr. Nansal Achiku mai lalurar na kasa a bayan da wasu ƴan bindiga sun yi garkuwa da shi kuma ƴan uwansa suka biya kuɗin fansa. Rundunar ƴan sandan jihar ta Anambra ta tabbatar da faruwar lamarin. CSP Geoffrey Obunia shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Anambra.
There is an operation going on to get arrest the people that did that.
Yana cewa ne rundunar ƴan sandan jihar Anambra a tsaye take yayin da ta samu wannan mummunan labarin, kuma yanzu haka muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da dukkanin jami'an tsaro dake jihar ta Anambra domin dai ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan mummunan laifi. Wannan dai shine karo na hudu da mahara suka cire kan ƴan siyasa da jami'an tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, wanda kuma ake zargin haramtacciyar kungiyar nan ta IFOC da aikatawa. Tuni dai masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da bayyana shakkunsu dangane da batun tsaro a Najeriya. Dr. Bala Sale Dawakin Tofa na jami'ar Bayero dake Kano kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum yace
abin takeicin shine ita gwamnati ba ta so ta yarda cewar ta gaza a wajen harkar tsaron nan, amma harkar tsaro a kasar a halin yanzu ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko da shi suka fito sai su ce ai suna kokarin su wanda suke gindin gwamnati ba za su faɗa mata gaskiya ba. To ni a gani na sai dai a rungumi addu'a su wanda suke kan gwamnatin nan ba sa so su sauka. Halin la ilaha illa illa ta kawo suke ciki ba su sani ba, su kusan ma nan gaba in ba Allah ne ya kiyaye ba to a gaskiya rudanin za a shiga kasan nan yana da yawa.
Idan ba manta ba dai ko a watan Mayun wannan shekara da muke ciki ta 2022 sai da wasu mahara suka sace tare kuma da cire kan wani dan majalisa Honorable Okechukwu Okoya tare kuma da kisan wani jami'in soji Musa Audu da amaryarsa dake kokarin zuwa jihar Imo domin gudanar da aure. Haka kuma an yi kashin gilla ga wata mata mai suna Harira da ƴaƴanta hudu da basu ji basu gani ba a jihar ta Anambra. Kashin gilla dai a yankin na kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Raibo take ya sake daukar sabon salo yayin da kasar ta Najeriya ke fuskantar babban zabe na shekara ta 2023. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.